Kimanin mutane 31 ciki har da mata da ƙananan yara Dakarun Najeriya suka ceto daga mayakan Boko Haram a wani mummunan farmaki da suka kai ga sansanonin kungiyar. Headquarter sojojin Najeriya ta bakin babban jami'in sadarwa mai kula da aikace-aikacen headquarter sojan Kanar Aminu Iliyasu ya ce Dakarun sun yi amfani da kuraman jirage marasa matuka ne inda aka gano wani babban sansanin 'yan Boko Haram. Take kuma aka tura haɗin gwiwar bataliyoyi guda biyu waɗanda suka afka masu. Sojojin waɗanda ba su fuskanci wata turjiya ba sun yi ragaraga da sansanonin tare kuma da kwato mukamai iri daban-daban da ma harsasai masu yawan gaske baya ga ceto waɗancan mutane guda 31. A baya-bayanan dai babban kwamandan runduna ta 7 da ke yaƙi da Boko Haram General Abdul Khalifa Ibrahim ya nanata shirinsu na shiga farautar mayakan na Boko Haram a duk inda suke a cikin dazukan.
Mun san cewa muna samu wannan matsala da 'yan Boko Haram, to za mu ƙara gyara yanda muke wannan yakin, mu dan canja dabarun yakin, mu ga yanda za mu ɗauki wannan yakin mu kai wannan mutanen da su.
A 'yan tsakanin nan dai mayakan Najeriya sun gargaji 'yan Boko Haram a wurare kamar su Cross Kawa, Malam Fatori, Darul Jamal da sauran wurare. Irin wannan hoɓɓasa dai na Dakarun Najeriya, inji wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Malam Ibrahim Muhammad Damatru, abin ayaba ne amma akwai ƙarin abin da ya kamata su yi.
Ko ma ba su ce sun samu nasara ba, ai mun tabbatar an samu nasara tunda dai ga mu a zaune a gidajenmu kuma mun san abin da ya faru a baya. Mu a area mu kaman ɗan jihar Yobe nan, mu abin da muka fi buƙata shi ne mutanen nan kar ana bari sai sun zo ko sai an ji labarin suna zuwa sannan a fita a tsare su da mu ba. Muna ga inda za a yi gangan ku a je a bi su inda suke, tunda kowa ka tambaya ya san ko ba a san tentatively ga gurin da suke ba, amma an san location din, an san ta wani jiha suke kullowa, an san ta wani ɓangare za a iya zuwa a yi musu ƙofar rago ko ma a je a far musu mana da kowane irin ƙarfi da za a yi tanadi. In an je an far musu, mai yiwuwa an dace ya zama wannan abu an yi shi ma karo ɗaya an gama da shi.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.